isoshin rayuwa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da warhaka.
Barkamu da sake saduwa a cikin shirin kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma, ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin Dastani Rastan na Shahid Murtada Mutahhari, ko kuma cikin littafin Matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi, ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu cikin shirin mu na yau. Madalla masu sauraro, idan kuna tare da mu a cikin shirin da ya gabata, a kuma cikin sirar Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam da muke kawo muku huduban Imam Ali alayhi salam dangane da yadda sojojin Muawiya dan Abu Sufyan suke kwatar yankunan daular musulunci suna maida su karkashin ikonsa, shine huduban da muka fara duba a cikin shirin da ya gabata. Kuma mun ce ma'aikatansa a Yemen su suka kawo masa labarin yadda sojojin Muawiya suka kwace kasar Yemen daga hannunsu. A hudubar da ya gabatar bayan wannan labarin ya zo masa, ya nuna irin yadda ya fusata da mutanen Kufa waɗanda suka ƙi ansa kiransa na fita zuwa yaƙar Muawiya, har sai da al'amura suka fara lalacewa da ba za a iya gyara su ba. Mun ji kuma irin addu'o'in da ya yi wa kansa da Allah Ta'ala ya gaggauta ɗauke shi daga cikinsu, ya kuma musanya musu da wanda ya fi sharri daga cikin shugabanni. Amma a cikin shirinmu na yau za mu yi magana dangane da yadda mutanen Kufa suke ɗaukar Imam Ali alayhis salam, wanda ya kai ga suka saba masa wajen fita don yaƙar Muawiya da Abi Sufyan. Da farko ya kamata mu fahimci irin mutanen da suke zaune a Kufa kafin zuwan Amirul Mu'minin alayhis salam da kuma bayan dawowarsa garin na Kufa. Malaman tarihi sun bayyana cewa a zamanin Khalifa na biyu ne aka kafa garin Kufa bayan yakin Qadisiyya, wanda ya kawo ƙarshen daular Majusawa wato Farisawa a lokacin. Wasu kuma sun ce ai dama akwai garin Kufa tun kafin zuwan musulunci, sai dai bayan yakin Qadisiyya Khalifa na biyu ya sa aka maida garin sansanin sojojin daular musulunci don ya zama ribadi ga daular daga makiya. Kuma kabilu da dama waɗanda suka musulunta daga cikin Larabawa ne suke zaune a garin, mafi yawansu mutanen Yemen ne. Kowace kabila tana da unguwarta da kuma shugabanta a cikin birnin. Sannan kasancewa suna kusa da kogin Furat, mafi yawan ayyukansu shine noma da kuma kamun kifi. Saboda waɗannan sana'o'i, Kufa ya zama wata cibiya ta tattalin arziki ga al'ummar musulmi, musamman idan ka kwatanta da yankin Hijaz waɗanda ba su da wannan arzikin da kuma yawan mutane. Wannan yana daga cikin dalilan da suka sa Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhis salam ya kaura daga Madina zuwa Kufa, don kamar yadda ya ce arziki da mutane suna Kufa. Amma a fagen fahimta da kuma sanin matsayin Ahlul Baiti alayhimus salam a cikin al'ummar musulmi, mutane kaɗan ne suka san matsayin su, ba don komai ba sai don abinda khalifofin da suka gabace shi suka yi na hana ruwaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Don a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne za a sami fassarar ayi Alkur'ani mai girma masu yawa waɗanda Allah Ta'ala ya saukar da su kan Ahlul Baiti alayhimus salam, musamman kan Ali da Abi Talib alayhis salam. Kuma da an bar mutane su ruwaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da musulmi sun san matsayin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, waɗanda ayoyin Alkur'ani mai girma da dama suka sauka dangane da su da kuma matsayinsu. Su khalifofin da suka gabata sun fake da cewa ai suna son kare Alkur'ani mai girma ne daga hargitsewa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Amma gaskiyar al'amarin dai shine sun hana ruwaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne don hana mutane sanin falalan Ahlul Baiti alayhimus salam, waɗanda suke zaune akan matsayinsu, musamman Ali ibn Abi Talib alayhis salam. Waɗuwan hadisan a cikin wannan al'umman zai sa su gane cewa an kwace iko daga Ali ibn Abi Talib alayhis salam bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kuma shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nada a matsayin khalifansa kafin rasuwansa kamar dai yadda hadisai da dama suka tabbatar. Don haka a cikin shekaru 25 wanda khalifofi uku da suka gabace shi suka yi suna jagoranta al'ummar musulmi sun bawa duk wanda suka karanta alkur'ani mai girma damar su fassara ayoyin alkur'ani da fahimtar su ba da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba, ba kuma da dalilan saukar ayoyin alkur'ani mai girma ba, wanda kowa ya san da dama daga cikin ayoyin alkur'ani akwai sababin saukar su, don haka sababin ne yake fassara ma'anar su. Da haka kuma sahabbai suke fassara ayoyin alkur'ani mai girma tare da fahimtar su da kuma ra'ayin su. An ruwaito khalifa Abubakar khalifa na farko ya kona hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya rubuta da kansa kimani 500 bayan ya karbi jagoranci al'ummar musulmi. Haka ma khalifa Umar ya tattara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga sahabbai da dama a lokacin khalifancin sa, suka bashi suna tsammanin zai tattara su ne a wuri guda don amfanin al'ummar musulmi, sai suka ga ya kona su gaba daya. Har ila yau khalifa Umar yana hana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ruwaito hadisai, idan kuma an kawo masa wanda suke yada hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan azabtar da su. Wasu malaman tarihi sun bayyana cewa khalifa Umar ya hana wasu sahabban fita daga birnin Madina saboda labarin da ya zo masa suna yada wasu hadisai wanda baya son a watsa su, bai kuma bar sun fita daga Madina ba har sai bayan mutuwarsa. Irin wannan siyasar ce ta ci gaba a lokacin khalifa na uku, wato khalifa Uthman ibn Affan. Sannan abin mamaki shine hatta alkur'ani mai girma wanda suka ce musulmi su mai da hankali a kansa da karanta shi, idan wani mutum ya zo ya tambayi fassararsa a wajen waɗannan khalifofi ba sa samun fassararsu, wani lokacin ma sai sun sha bulala musamman a lokacin khalifa na biyu. Banda haka jahilcin mutane a lokacin musamman wanda suka musulunta a shekaru na karshe-karshe kafin shahadar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba su san addini ba sai wannan kalmar shahada da suka yi a lokacin da suka musulunta. To wanda ba su san hatta hukunce-hukuncen addini ba saboda hana yaduwar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ina za su san falalan ahlul baiti alaihi wasallam? Ina kake zaton za su san matsayin Ali da Abi Talib alaihi wasallam a cikin shekaru 25 da suka gabata? Don haka wannan na daga cikin matsalolin da Imam Ali alayhi salam ya fuskanta bayan ya zama khalifa, bayan ya karbi jagoranci al'ummar musulmi, sai ya zama idan sun ji wani abu sabo da ba su sani ba a wajensa sai su yi shakkarsa, kamar yadda za mu gani a wani hadisi dangane da wannan a shirmu na gaba. To masu sauraro, a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau, sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.